الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو تلاتنغا وتر ربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لغا مكة زوا مدينة دبو تايا دريه دا أربعين دا شدا ودى تيدي دا بيوغا وتر شاة تايا ميلادية تدبو بيو دا شرين دا هدو. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi Adillatil Iziyya fi Fiqhil Malikiyya. Littafi ne wallafar Professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala. Wannan kuma shine majalisi na 11 a cikin wannan littafi. A darasin da ya gabata mun shiga madkhal ila al-fiqh al-maliki, inda wato muka fara tattaunawa game da tarihin Imam Malik da kuma usul na wannan mazhabi na shi Imam Malik. Inda malamin ya ce wannan mabahasi din ya kunshi mabahis guda hudu. Akwai shi tarjamar Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wanda a cikin sa akwai matlabani, inda muka tattauna game da shaksiyar shi Imam Malik, wato hayatuhu shaksiya, wato rayuwarsa ta mutuntaka matsayin sa na Imam Malik, wato inda aka haife shi, nasabarsa, tasowarsa, rasuwarsa, da kuma wato tasirantuwar malamai da haka. Bayan nan kuma mun shiga bayani game da al-matlabu thani, shine hayatuhu al-ilmiya. Mun ji rayuwar Imam Malik hayatuhu al-ilmiya, wanda a cikin wannan gaba kuma akwai masail guda uku. Akwai mas'ala ta farko, makanatuhul ilmiya, wato matsayinsa a ilmance, matsayinsa na ilimi. Mun ji abinda malamai suka faɗa irin su Imam Adh-Dhahabi game da ainihin wato shi Imam Malik game da wato matsayinsa a ilmance. Imam Malik wato ya nemi ilimin sa ne a gaban malamai na garin Madina, kuma ya lazumci wasu daga cikin su kamar irin su Abdurrahman ibn Hurmuz, yana daga cikin malamin da ya lazumta tsawon lokaci, kuma ya yi karatu a wajen Nafi' Maula ibn Umar, haka ya yi karatu wajen Ibn Shihab Az-Zuhri, da kuma ainihin wato malamin sa a fiqhu shine Rabi'a ibn Abdurrahman, wanda aka fi sani da Rabi'atul Ra'i, wanda aka fi sani da Rabi'atul Ra'i. Sannan Allah madaukakin sarki ya kai Imam Malik wani matsayi ko wata martaba wadda take ta daban a ilimi, har sai da ya waye gari ana ce masa Imamu Darul Hijra. Kuma hakika manyan malamai na duniya sun hada kan jagorancinsa da kuma addinin sa da tsantsenin sa. Ana ganin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaskata kan shi Imam Malik, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yushaku an yadriban nasu abadal mati fi talabil ilm, wato kirzi ya rage mutane wato su dinga ainihin wato hawa kan ababan hawa wajen neman ilimi gabas da yamma, kudu da arewa, amma fala yajiduna aliman a'lamu min alimil madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da wahala su iya cin karo ko su hadu da wani malami mafi sani sama da alimul madina. Da yawa malamai sun tabbatar da cewa alimul madina, wannan hadisin ya gaskata kan Imam Malik, kamar yanda al-Imam Abdul Razzaq As-Sanani yake cewa kunna nara annahu Malik. Abdul Razzaq As-Sanani yace muna ganin wannan hadisin ya gaskata akan ainihin wato Imam Malik. Haka kuma an ruwaito makamanciyar wannan magana ta Abdul Razzaq As-Sanani daga ainihin wato manyan malamai cikin salaf. Imam Az-Zahabi shi ma yana cewa wa qad balaga Malik rahimahullah manzilatan fil ilmi wal fiqh. Imam Malik ya kai wata wato martaba ko ya kai wani matsayi a ilimi da fiqhu da girma da hadda lam yablughha ahadu min ahli zamanihi min at-tabi'in, wanda ana ganin babu wani daga cikin tabi'ai da ainihin wato ya kai wannan matsayi da Imam Malik rahimahullah ta'ala ya kai. Waqad kana fil madinati kibaru a'immat as-salaf wa kana huwa al-muqaddam fihim 'ala al-idlaq. Kuma a garin Madina akwai manya-manyan malamai cikin salaf a garin Madina, amma babu wanda ake gabatarwa gaba wato kai tsaye sai shi Imam Malik ibn Anas. Haka manyan daliban sa irin su Imam Shafi'i su ma sun ambace wato idza zukira al-ulama. Imam Shafi'i yana cewa in an ambaci malamai fa malikun an-najmu, to Malik shine tauraron su. Wa ma ahadun amannu alayya min Malik bin Anas, yace ban ga wani wanda zai yi min gori ba sama da Imam Malik. Haka Abdul Rahman ibn Mahdi shi ma yayi magana makamancin haka. Haka Sufyan ibn Uyayna shi ma ya faɗi ainihin irin yabansa da kwarzantawarsa ga Imam Malik, inda yake cewa Maliku sayyidu ahli al-Madina wa Malik sayyidu al-Muslimin wa Malik alimu ahli al-Hijaz. Sannan Imam Malik an ce mutum ne mai yawan shiru, mutum ne mai kwarjini da haiba. Imam Shafi ya ce Imam Malik shadidul haiba, kathiru samt, mai yawan kawaici ne, mai tsananin kwarjini. La yakadu yatakallam illa an yus'al, da wahala ka gaya magana in ba tambaye su akai ba. Wa rubbama su'ila kai, sau da yawan ma akan tambaye shi fasamata kathiran, ya shiru da yawa. Hatta ya tawahama sa'ilu annahu la yuhsin, har ma shi mai tambayar ya dinga ganin ko bai kyauta bane a tambayar ta sa bai yi abin da ya kamata ba. Thumma yujibuhu ba'da mudda, sannan bayan tsawon lokaci kuma ya bashi amsa. Az-Zubair bin Bakkar ya fada an mashayikhi yace qalu kunna julasa Malik, malaman su Az-Zubair bin Bakkar sun ba shi Az-Zubair bin Bakkar labari cewa sun kasance su ne abokan zaman Malik ibn Anas. Ka anna ala ru'usina tayr, wato dalibansa suka ce in suna gaban Imam Malik kai ka rantse da Allah, wato tsuntsaye ne suka sauka a kansu, wato tazam mutan saboda tsabagen nutsuwar su. To haka muka yi ta kakkawo maganganun malamai game da Imam Malik ibn Anas. An ce Allah ta'ala yayi masa wasu abubuwa da yawa wanda da wahala kaga wani ya tattare su in ba Imam Malik ba. Na farko Allah ya bashi tsawon rai, rulul umr wa uluwur riwaya, wannan yana daga cikin abin da Imam Malik ibn Anas ya daukaka da shi fiye da sauran malamai. Ya daukaka da Allah ya bashi tsawon rai wanda sauran malaman ba su kai shi tsawon rai ba da yawan su. Sannan ga uluwur riwaya, na biyu ga adh-dhihnu saqib, Allah ya bashi wata irin kwakwalwa mai haske da kuma wata irin fahimta da kuma yalwar ilimi. sannan ittifaqul a'imma ala annahu hujjatun sahihur riwaya. Ga kuma abu na uku, gaba daya a'imma sun hada kan cewa shi hujja ne kuma riwaya sa sahiha ce. Sannan ga kuma haduwar su akan addinin sa da adala din sa. Ga kuma gabata sa a fiqhu da fatawa da kuma ingancin qawaid na shi Imam Malik. Za mu tashi daidai gabar da malamin yake cewa al-mas'alatu thaniya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yace al-mas'alatu thaniya, mas'ala ta biyu, ta'zimuhu lil-ilm, yanda Imam Malik, Imam Daril Hijra, yake girmama ilimi. Imam Malik yana girmama ilimi. Lam yakun idza kama ma yu'tabaru ko ma ya'tabiru ma yu'tabaru da zai zama. Lam yakun idza kama yu'tabaru ilman illa kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya kasance a wannan lokacin aka ce ilimi babu abinda ake lura ko ake la'akari da shi a matsayin ilimi sai littafin Allah sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin su Imam Malik in aka ce ilimi to ana magana akan qala Allahu qala ar-rasul, littafin Allah sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ita ce ilimi. Wa kana sallallahu rahimahullah, Imam Malik rahimahullah ya kasance shadidu ta'zima lahuma, wato mutun ne mai tsananin girmama al-Qur'ani, mutun ne mai tsananin girmama sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda zaka ji abinda zai biyo baya. Walittiba'a li amrihima, sannan mutun ne mai tsananin bin al-Qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma al-Qur'an, amma game da mu'amalar sa ga al-Qur'ani, fa qala Khalid ibn Nizar al-Ayli, Khalid ibn Nizar al-Ayli yana cewa ma ra'aytu ahadan anza'a li kitabillahi azza wa jal min Malik ibn Anas, ya'ani annahu yanqadu li hukmil kitabil karim wala yukhalifuhu qida an mulatin. Imam Malik, Khalid ibn Nizar al-Ayli yake ta ban taba ganin wani mutum ba, ni tunda nake ma ra'aytu ahadan, ban taba ganin wani mutum anza'a da yafi miƙa wuya yafi jawuwa li kitabillahi zuwa ga littafin Allah azza wa jalla ba min Malik ibn Anas, irin Imam Malik dan Anas. Yace ni kam a iya sani na ban ga wani mutum da yake miƙa wuya wa al-Qur'ani, yake miƙa wuya ga littafin Allah, yake jawuwa zuwa ga maganar Allah ba kamar Imam Malik ibn Anas. Yani abinda yake nufi annahu yanqadu li hukmil kitabil karim, Imam Malik yana sallamawa yana kuma miƙa wuya ga hukuncin al-Qur'ani mai girma, wala yukhalifuhu, baya saba wa hukuncin al-Qur'ani qida an mulatin daidaida, wato gabar dan yatsa. Ma'ana qida an mulatin, wato an mula shine gabar dan yatsa, wato komai kankantar saba wa hukuncin Allah Imam Malik baya yi. Wa qala ibn Wahab, Ibn Wahab yace kila li ukhti Malik ibn Anas, an tambayi yar uwar Malik ibn Anas, aka ce ma kana shugulu Malik ibn Anas fi baiti, in Imam Malik yana cikin gida menene Imam Malik yake shagaltuwa da shi? In aka ce Malik baya majalisin sa na karatu, in ya koma gida menene abin da yafi shagaltar da Imam Malik? Qalat, yar uwarsa tace al-mushafu wat-tilawatu, za ka ganshi da al-Qur'ani da karatun al-Qur'ani. In yana gida to Imam Malik ko da yaushe zaka same shi da mushafi yana tilawar al-Qur'ani. Wacan magana ta ainihin wato Ibn Wahab, magana ce wanda in ka koma cikin muqaddimatul jarh wat-ta'dil mujalladi na 1 shafi na 18 za ka ganta wannan game da al-Qur'ani kenan. Da aka Imam Malik wato imami ne mai bawa al-Qur'ani kulawa da muhimmanci kwarai. Wa ammal hadith, amma an ka dawo bangaren hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala Yahya ibn Bukairin, Yahya ibn Bukairin yake cewa kana Malikun, Imam Malik ya kasance, idza urida alaihi al-muwatta, in aka kawo masa littafin muwatta, tahayya, kafin ya fara karanta zai shirya, ولبث ثيابه زي سنيه تفافنسا مي كيو وعمامته زي ندرواني ثم ادرك لا يتنخم ولا يبعث ولا يعبث بشيء من لحيتي sannan zai dun zai dukufa zai sunkuyar da kai layata na kham ko kaki baya yi shine layata na kham baya yin kaki wala ya'abathu bi shay'in min lihiyati ba za ka ganshi yana wasa da gemun sa ba hatta ya furuga min alqira'ati har sai ya gama karanta wannan hadisan na annabi sallallahu alaihi wasallam i'zaman li hadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda girmamawa ga hadithin manzon Allah صلى الله عليه وسلم وعن اسماعيل ابن ابي اويس قال اسماعيل ابن ابي اويس يتي كان مالك امام مالك يا كسنتي اذا اراد ان يتحدث اذا ينا سو زي كرنتد حديثي توضع ينا ين الولا وجلس على صدر فراشي زي زونا اتسكير شنفدسا وصرح لحيته zai taje gemunsa wata makana fi jilusihi zai zauna sosai a gurin zaman sa bi wa qarin da nutsuwa wa haibatin da kwarjini wa haddatha sannan ya fara cewa haddathana sannan ya fara karantar da hadisi kila lahu fi zalik an tambaye shi wata rana akan haka aka ce ya imam duk sanda za ka karantar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ana kula da kai cewa kana wani yanayi na musamman kana wani shiri da kimtsi na musamman zaka yi alwala zaka taje gemu zaka zauna a shimfuda zaka nutsu sannan ka karantar fa qala sai ce uhibbu an uazzima haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ina so in girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana yakrahu an yuhaditha fi tariq shi yasa baya son ya karantar da hadisi akan hanya yanzu kai a musuma ka dinga ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza ai akwai hadisin da yazo kaza kaza kana tsaye kana cin muruci kana tsaye kana sharrake kana ko a wani yanayi kawai kana iya jawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kaji imam malik yanda yake an ce baya son karantar da hadisi akan hanya shi yasa in an tambaye shi hadisi to sai dai an koma gida baya son karantar da hadisi ko fadar hadisi akan hanya awwa huwa qa'imun ko kuma yana tsaye baya son karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye aw yasta'jil ko kuma yana gaggawa yana sauri wa yaqulu yana cha uhibbu an atafahama ma uhaditha bihi uridu an utafahama ko uridu an atafahama ma uhaditha bihi ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina so utafahama ina so afahimce ni ko a fahimci ma uhaditha bihi abinda zan karantar da shi ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in dai daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa baya karantar da hadisi cikin sauri yace so yake a fahimci zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa yaqulu uhibbu an utafahama ina so a fahimci ma uhaditha bihi abinda zan karantar zan zantar da shi ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah da haka ina buƙatar nutsuwa ina buƙatar guri wanda ya dace shi yasa baya son karantarwa akan hanya ta hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana tsaye ko kuma yana halin sauri ko garaje wannan magana ko koma cikin wafayatul a'yan mujalladi na 4 shafi na 135 zuwa 136 da al-bidaya wan nihaya ta ibnu kathir mujalladi na 13 shafi na 106 wa min ta'zimihi lis-sunnah yana daga girmamawar imamu malik ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin irin wato ganin girman sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da imamu malik yake da shi annahu yarji'u an fatawahu ya sha janye fatawarsa ya dawo daga baya wata fatawa da ya bayar ya dawo ya janye ta idza sabata indahu mukhalafatu hali sunna in dai sabawa wannan fatawar tasa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata a wajen sa to zai janye wannan fatawar tasa ko ya bada fatawa daga baya sai ya ji cewa fatawar sa ta ci karo da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam zai janye fatawar sa ne fa an ibn akhi ibn wahab an karbo daga ibn akhi ibn wahab qala yace sami'tu ammi yaqulu yace naji babbana yana cewa sami'tu malikan naji wataran imamu malik su ila an masa tambaya anta khalili asabi'ir rijlain game da hukuncin tsatsefe yan yatsun kafa fil wudu'i alwala faqala sai imam malik yace laysa zalika ala nas wannan ba lalle bane akan mutane mutane ba lalle bane sai sun tsatsefe yan yatsun kafa so ainihin wato a alwala sai sun tsatsefe yan yatsun kafa so a alwala qala wannan ibn akibun wahab yace fataraktuhu to shi wannan wanda yake bada labarin shi ya san akwai hadithin tsatsefe yan yatsun kafa to amma ga imam malik a cikin majalisin sa ya bada fatawa cewa ba lalle bane to shine yace fataraktu sai na kyale al imam na kyale imam malik hatta khaffan nasu had sai da mutane suka yi sauki ma'ana dalibai suka tashi aka tattafe saura mutane yan kadan fa qultu lahu yace sai na matso kusa da imam malik sai na ce masa indana fi zalika sunna ya imam game da wannan matsala ta tsatsefe yan yatsun kafa muna da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala wa ma hiya yace wace sunna kuke da ita game da tsatsefe yan yatsun kafa qultu yace sai na karanto hadisi nace haddathna al-layth ibn sa'd wa ibn lahi'a wa amr ibn al-harith an yazid ibn amr al-mu'afiri an abi abdurrahman al-hubulli عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجلي فقال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتقليل الأصابع ane mutum malamai ne wa'anda Allah suka nufa ba wai so suke sai an ga cewa a dan haka in suka yi fatawa suka gane akwai kuskure dawowa suke su janye an bayyanta ko wannan bai rage musu komai ba cikin matsayin su yace sai na karanto masa wannan hadisin cewa Al-Layth ibn Sa'd ya zantar da mu hadisi da Ibn Lahi'a da Amr ibn al-Harith daga Yazid ibn Amr ibn al-Mu'afiri shi kuma daga Abi Abdurrahman al-Hubulli daga al-Mustawrid ibn Shaddad al-Qurashi qala yace al-Mustawrid ibn Shaddad al-Qurashi yake cewa ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaduluku yana tsatsefewa bi khinsarihi da karamin dan yatsan sa ma baina asabi'ir rijlai abinda ke tsakanin yan yatsun kafarsa yana tsatsefe yan yatsun kafafsa da khinsar wannan dan karamin dan yatsan haka yake bin yan yatsan kafarsa yana tsatsefe su fa qala sai imam malik da yaji wannan hadisin sai ce inna hadhal hadith hasanun yace wannan hadisin kuma hadisi ne hasan hadisi ne mai kyau saboda rijal din da ka kawo hadisi ne hasan wa ma sami'tu bi qattu illa sa yace kuma kaga ban taba jin hadisin ba sai yanzu ban taba jin sa ba illa sa'a sai yanzu da ka karanto shi ثم سمعته بعد ذلك yace bayan mun yi wannan tattaunawar daga baya sai na ji shi kuma yus'alu ana yi masa tambaya game da tsatsefe yan yatsun kafa fa ya amuru bi takhlil al asabi' yana yin umarni da tsatsefe yan yatsun kafa shi yasa suka ce wayanda suke bada fatawar mustahabbancin tsatsefe yan yatsun kafa sun dauki fatawar imam malik ta farko ne shi yasa ko fiqhun mu na malikiya da muke karanta cikin littafin akhdari da sauransu za ga an ce waya jibu takhlilu al asabi'il yadaini amma waje sai aka ce wayustahabbu fi asabi'ir rijlaini ko mai ahalari haka ya kawo yace wajibi ne tsatsefe yan yatsun kafa amma an so a wajibi ne tsatsefe yan yatsun hannu amma an so tsatsefe yan yatsun kafa to kaga da sai a sake dawowa tun daga hadisi imam malik shi ma ya tabbatar kuma yayi hukunci da shi sai a janye wancan sai a ce yana wajaba tsitsefe yan yatsin kafa kamar yanda yake wajaba tsitsefe yan yatsin hannu ka koma cikin muqaddimatu jarh wa ta'dil mujalladi na 1 shafi na 32 al mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu mun ji yanda imam malik yake girmama alqur'ani mun ga yanda yake ganin girman sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al mas'alatu thalitha mas'alata uku iltizamuhu lis-sunnati yanda imam malik ibn anas yake lazumtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taharrihi sahihi minha da kuma yanda yake kintace da kirdadan ingantacciya daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar tsantseni da bin abun wato da taharri wato kirdado wajen tantance ingantacciya daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam qala ibn hibban fi thiqat ibn hibban a cikin athiqat yace kana malikun imam malik ya kasance awwala manin taqarrijal min alfuqaha bil madina shine farkon wanda ya fara tantancewa da tsantsance ar-rijal wato mazaje min al-fuqaha daga fuqaha bil madinati a madina wato farkon wanda ba yake da tsantseni yake da tsatsefewa da kalkalewa wajen waɗanda zai karbi magana a wajen su to imam malik a garin madina shine farko wa arada amma laysa bi thiqatin fil hadith shine farkon wanda ya fara watsi da maganar duk wanda ba thiqa bane ba amintacce bane a hadisi walam yakun yarwi illa ma saha imam malik baya ruwaitar hadisi sai wanda ya inganta wala yuhaddisu illa an thiqa baya zantar da hadisi sai in hadisin daga thiqa yake ma al fiqhi bid din kuma wannan thiqan ya zamanto tare da fahimtar addini wal fadl da falala wan nusuki da ibada bai karbar hadisin mutun sai ya zama thiqa sai ya zamanto faqihi ne a addini sai ya zamanto mai falala ne ba kaskantacce ba sai ya zama mutun ne mai ibada wa qala ibn mahdi yace sufyanu alimun bil hadith yace kaga sufyan wanne kenan sufyanu thauri ko sufyanu bin uyayna sufyanu thauri ko yace kaga sufyan alimun fil hadith masanin ilimin hadisi ne masani ne a cikin hadisi walaysa bi imamin fis sunnati amma ba limami bane ba jagora bane a sunna wal auza'i yace kaga imamul auza'i imamun fis sunna shi kuma jagora ne a sunna walaysa bi imamin fil fiqh amma kuma shi ba jagora bane a fiqh wa malikun imamun fihima yace amma kaga imam malik shi jagora ne a sunna kuma jagora ne a fiqh shi ya hada gaba ɗaya guda biyun ga sunnar ya santa ga kuma fiqh shi muhaddith ne kuma faqihun ne shi wancan muhaddith ne ba faqihun bane wancan kuma faqihun ne ba muhaddith bane shi kuma imam malik faqihun ne kuma muhaddithun ka koma aujazul masalik mujalladi na 1 shafi na 102 wa qala al imam ahmad ibn hanbal yace malikun asbatu fi kulli shay wa idha ra'aita ar-rajula yubghidu malikan fa'lam annahu mubtadi' imam ahmad bin hanbal yace kaga malik asbatu fi kulli shay'in wato sabtun ne a komai a sunna sabtun a fiqhu sabtun yace kaga imam malik asbatu ba ma sabtun ba shine mafi zama asbatu fi kulli shay'in a komai asbatu shine mafi tabbatuwa fi kulli shay'in a komai wa idha ra'aita ar-rajula shi sa imam ahmad yace in kaga mutun yubghidu malik yana kin imam malik fa alam annahu mubtadi'un ka san wannan mutun dan bid'a ne duk wanda kaga baya san imam malik to dan bid'a ne inji imam ahmad ka koma cikin raji hadhihi an-nuqul fi siyar alamin nubala wannan magana ka koma cikin siyar alamin nubala ta Imam Adh-Dhahabi mujalladi na 8 shafi na ainihin wato 48 da kuma shafi na 130 da kuma Tartibul Madarik mujalladi na 1 shafi na 88 da kuma Istilahu Al-Madhhab inda Al-Malikiyya a shafi na 40 da kuma Al-Madhhabul Maliki shafi na 36 da Al-Madkhal ila ilmil fiqhi ila ilmil fiqhi shafi na 140 da biyar za ga wannan magana ta Imam Malik cewa duk wanda kaga yana kin Imam Malik dan bid'a ne athbatu zai zama hujja ba zai zama hujja ne shi a komai yawa wa qala Hammad ibn Salama Hammad ibn Salama yace law qila da za a ce ikhtar li ummati Muhammadin imaman inda za a tambaye ni inji Hammad ibn Salama a ce zabar wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani jagora ya akhuduna anhu dinahum da za su rike addinin su ta hannunsa la budda min zalika kuma a ce lalle ba makawa sai ka zaba a ce ka zabar wa inda za a baka cewa lalle ka zabu wani wanda shi ya kamata ya zama limami jagora ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su karbi addinin su ta hannunsa kuma a ce lalle sai kai haka yace la ra'aitu malikan lidhalika mawdi'an da naga Imam Malik shine ya dace da wannan bugira ni da zanga Imam Malik to shine zai fi dacewa da wannan wurin wa ra'aitu zalika salahan lil umma kuma da zanga hakan shi yafi dacewa da kawo gyara ga al'umma a ce Imam Malik ya zama jagoran su ka duba sharhu zarqani mujalladina 1 shafi na 22 wannan duk muna jin maganganun manyan malamai game da Imam Malik wa an hanbal ibn ishaq qala sa'altu aba abdullah am malikin faqan maliku sayyidu sadati ahli al-ilm huwa imamun fil ilmi wal fiqh thumma qala wa man mithlu malik muttaba'un li athari man taqaddama ma'a aqlin wa adabin Hanbal ibn Ishaq yake cewa sa'altu aba abdullah na tambaye abu abdullah imam ahmad bin hanbal kenan am malikin game da imam malik fa qala sai ce maliku kana tambaya game da malik ay sayyidu sadati ahli alilm shi shugaban shugabannin malamai ne shi in aka ce ga shugabannin malamai ma abota ilimi to shi shugaban su ne huwa imamun fil ilmi kaga dai shi limami ne a ilimi wal fiqhi ga kuma fahimtar addini thumma qala sannan sai ce wa man mithlu malik to waye kamar imam malik muttabi'un li athari man taqaddam domin imam malik mutun ne mai bibiyar athar maganganu da hadisai na man taqaddama wanda suka gabace shi ma'a aqalin tare da nunar hankali wa adabin da ladabi haka yake bibiyar maganar sahabbai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ka dai duba wancan sharhu zarqani din shine al-masdaru sabiq mujalladi na 1 shafi na 24 wa kana al-auza'i rahimahullahu mu'azziman li malik wa idha dhakarahu yaqul qala alimul ulama qala alimul madina qala mubtil haramain imamul auza'i wato ba wanda ya san malami sai malamai ba haka zo kawai kana lunka wani akwai ilimi kai waye kai kai haka san ilimi ne ina fata an gane ba haka da mun kaji mutum yana a'a malamai ne suke cewa wani malami ne dan kakka shiga wata kwara ai ta zuga ka kai ta kumbura ka dauka dan an ungoku ana ta ce ma malam malam ka dauka malami Allah malam ka daina da ruwa da wannan title din su malamai su suka san malami su ne za su ce wani malami ka ji shi Imam Malik fa manyan malamai ne suke cewa malami ne amma ka tara dandazan jahilai masu kambara kawai suna cewa maka malam kuma ka yarda kar makallawa kakka yau da rikanka ko Imam al-Auza'i rahimahullah yace mu'azziman li Malik yana mai girmam Imam Malik wa idza zakara hudissan da zai ambaci Imam Malik yaqulu yana cewa qala alimul ulama malamin malamai yace kaje ka karanta waye Imam al-Auza'i amma shi kansa Imam al-Auza'i malami ne na duniya amma cewa in zai fadi magana daga Imam Malik cewa ke qala alimul ulama malamin malamai yace qala alimul madina yace malamin garin Madina kai ka rantsa cewa garin Madina ba wani malami sai Imam Malik su kansu malaman sun yadda in Maliku yana nan ba mai cewa wani abu qala mubtil haramain ko kuma kaji wata ran Imam al-Auza'i yana cewa mai bada fatawar Makka da Madina yace yana nufin Imam Malik shine mubtil haramain ka duba dai az-zarqani mujalladi na 1 shafi na 25 wa qala ibnu mahdi yace izara aita hijaziyan yuhibbu malikan fa huwa sahibu sunnatin izara aita hijaziyan in kaga wanda ya fito daga yankin hijaz nan wajen makka madina ne yana cikin yankin hijaz in kaga mutun wato dan yankin hijaz yuhibbu malikan yana san imam malik fa huwa sahibu sunnatin ka tabbatar wannan mutun ahlus sunna ne duk wanda kaga ya fito daga yankin hijaz yana san imam malik sahibu sunna shi ma dai ka duba al-masdarus sadiq wa qala an-nasa'i imam an-nasa'i yace umana allahi azza wa jalla ala ilmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wa'anda Allah ya bawa amanar ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutanen da suke ban kasa umana ulla amuntattun Allah azza wa jalla ala ilmi rasulillah akan ilimin da manzon Allah ya tafi ya bari wa'anda Allah ya ba su amanar su kulawa manzon Allah da ilimin sa Shu'bah ibn al-Hajjaj akwai Shu'bah ibn al-Hajjaj wa Malik ibn Anas wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan qala yace wa Thawri imamun illa annahu kana yarwi an ad-du'afa yake cewa kaga dai akwai Shu'bah ibn al-Hajjaj akwai Malik ibn Anas akwai Yahya ibn Sa'id al-Qattan qala sai imamun da sai yace wa Thawri imam ath-Thawri imamun shi ma imami ne illa kawai abin da ya rage shi annahu kana yarwi an ad-du'afa yakan yo ruwaya daga mutane masu rauni qala yace wa kadhalika ibn al-mubarak haka ibn al-mubarak min ajalli ahli zamani yana daga cikin jimajimai manya daga malaman zamanin sa illa annahu yarwi an ad-du'afa sai dai shi ma ibn al-mubarak yakan yo yana yo ruwaya daga masu rauni qala yace wa ma ahadun indi ba'd at-tabi'in an bala min malik ibn anas wala ajalla wala amanu ala al-had wala amana ala al-hadith minhu imam an-nasa'i shi yake ta wannan magana yace wa ma ahadun indi ni a wajena banga wani babu wani ba'd at-tabi'in in ka cira tabi'ai bayan tabi'ai babu wani ambala mafi zamantowa gwarzo gogagge an gane ko shine annabil kenan zababbe min malik bin anas fiye da maliku dan anas wala ajalla banga wani mai girma ba wala amana ko wanda yafi zama amintacce alal hadith akan hadisin manzon Allah minhu sama da imam malik thumma shu'ba sannan sai shu'ba ibn al-hajjaj fil hadith inda hadithin annabil ثم يحيى بن سعيد القطان سننسي يحيى بن سعيد القطان كاغا اتن ياتي امناء الله عز وجل على علم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجيروسو ياتي شعبه ومالك ويحيى بن سعيد القطان اما ده يزو كما سيتي شيفا اوجنس امام مالك دي ينا غبا ده وينشان دغا امام مالك سي شعبه ابن الحجاج سي كما يحيى بن سعيد القطان وليس بعد التابعين amana min haula'i thalatha yace bayan tabi'ai babu wanda yafi zama babu amintattu da suka kai waɗannan guda uku wala aqall riwayatan 'an ad-du'afa kuma in kana neman waɗanda ruwayar su game da mutane masu rauni yar kankanuwa ce ba ta karata kariya ba to sune waɗannan malaman guda uku Shu'bah ibn al-Hajjaj Malik ibn Anas Yahya ibn Sa'id al-Qattan ka koma cikin at-tamhid mujalladi na 1 shafi na 51 المبحث الثاني an gama wancan mabahasin ko malai yace ga mabahasi na biyu mazhabu malik wa usulu anan kuma zamu ji mazhabar imam malik wa usuluhu da kuma usul wato
tuwasu ko tushen da Imam Malik ya gina mazhabinsa akai. Mazhabu Malik wa usulu, kaman wani littafi ne li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kitabun bi unwan wato li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana da wani littafi bi unwan, yana mai suna tafdilu madhhabi Malik wa ahli al-Madinati wa sihhati usuli. Sunan littafin da Imam Sheikh al-Islam ya wannan littafin yace tafdilu madhhabi Malik, fifita mazhaban Malikiya wa ahli al-Madinati da mutanen Madina, wa sihhati usulihi da kuma ingancin usul da Imam Malik ya gina mazhabinsa. Zakarahu as-Safadi fil wafayat fil wafi bil wafayat. As-Safadi ya ambaci wannan magana a cikin littafin sa Al-Wafi bil Wafayat a mujalladi na 18 shafi na 7. Haka Ibn Shakir a cikin Fawatil Wafayat shima a mujalladi na 1 shafi na wancan shima mujalladi na 7 shafi na 18, wannan kuma mujalladi na 1 shafi na 127. Haka Ibn Abdul Had Ibn Abdul Hadi shima a cikin Al-Unqud ad-Durriya a shafi na 34 shima ya ambaci wannan. Wa qad tubi'a bi inayati Sheikh Zakariya Yahya Zakariya Yahya Yusuf rahimahullah fi maktabati al-Qahira bi unwan sihhatu usuli madhhabi ahli al-Madina wa huwa fi majmu'i al-fatawa tab'atan mujamma'ati al-Malik Fahad lidiba'ati al-Mushaf al-Sharif wato gashi nan mujalladi na 20 a fatawa kenan ta Sheikhul Islam shafi na 294. Wa fihi thalathatu matalib, a cikin wannan mabahathin na biyu akwai wasu abubuwan nema guda uku. Al-matlabul awwal, abu na farko, matlabi na farko, abu nema na farko, annawatul ula li madhhabi Malik, wato kwallon farko dan itacen farko na mazhabar Malik. To annawat, kwallo ko dan itace na mazhabar Imam Malik na farko, talamizul imami Malik, talamizul imami Malik wa atibai, wato sune daliban Imamu Malik wa atibaihi da mabiyan Imamu Malik ko wa atibahu da mabiyansa, wa hamalatu madhhabihi da wadanda suka dauki mazhabinsa, la yuhsuna, gaskiyar magana daliban Imamu Malik mabiyansa wadanda suka yada mazhabinsa, la yuhsuna, baza su kirguba kasaratan saboda yawan su. Imam Malik in ka tara dalibansa mabiyansa wadanda suka dauki mazhabinsa, wannan ai suna da yawa a duniya. Wa dhalika li awamilin mutaaddida minha kaunuhu fil madinati an-nabawiyya, yace cewa wannan ko saboda wasu abubuwa awamil wasu ma'aikata mutaaddida masu yawa, wasu abubuwa na aiki da aka yi amfani da su wajen yaduwar mazhabin Imam Malik, to wannan gaskiya suna da yawa. Minha daga ciki kaunuhu fil madinati an-nabawiyya, kasantuwar Imam Malik yana cikin madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'aqilul ilmi wad-din, wanda nan ne wajen wato makullar ilimi da kuma addini, wa mazari ahli al-ilmi wa talabati, kuma nan ne wato wajen wato mazar wato indararo na ahli al-ilmi, malamai ba abota ilimi, wa talabatihi da kuma daliban ilimi, min kulli makanin ta kowane guri. Garin Madina a lokacin kana iya cewa santa ce ta ilimi, daka daga ko ina a duniya ana tahowa garin Madina dan neman ilimi. Daka wannan yana daga cikin tools na farko na yaduwar mazhabar Imam Malik, ko yawan almajiransa ko mabiyansa ko masu aiki da mazhabinsa, kasantuwar shi Imam Malik din dan Madina ne. Kuma yawanci in dai malami ya kai malami, za ka ga daga cikin guraren da yaje dan neman ilimi yana zuwa garin Madina a wancan lokacin. Wa minha, daga cikin tools da suka yada imam wato mazhabin Imam Malik, imamatuhu wa hifzuhu, wasiyatuhu wa shuhratu, wa thiqatuhu wa dhabtuhu, wa jam'uhu bain al-fiqh wal hadith, daga cikin abin da yasa Imam Malik mazhabinsa ya samu karbuwa a duniya ya samu dalibai da magoya wato da mabiya shine imamatu na farko dai ga jagoranci da Allah ta'ala ya bashi wa hibzuhu ga haddar Imam Malik wasiyatuhu wa shuhratu ga kuma yanayin wato wasiyatuhu wato siya da kuma shuhura wato daukaka da kuma shuhura fice da Imam Malik yayi wasiqatuhu ga aminci da Imam Malik yake da shi wa dabduhu da kuma kiyayewarsa wa jam'uhu bainal fiqi wal hadith sanan shi malami ne wanda ya zama multi purpose ya tattara tsakanin al fiqi wal hadith in fiqi kake nema Imam Malik authority ne in hadisi kake nema Imam Malik hujja ne wannan yana daga cikin abinda ya jawo ainihin wato yawan daliban Imam Malik mabiyansa hamalatu mazhabihi wa minha daga cikin waɗannan tools din da suka jawo wa mazhabar Imam Malik karbuwa a duniya ma habahu Allahu min al-qabul abinda Allah ya masa kyauta yayi masa baiwa da shi min al-qabul na karbuwa da ya samu fi qulubin nas a zukatan mutane a cikin zukatan mutane wa bi khassatin ahli al-hadith musamman malaman hadisi arrahiluna litalabihi wadanda suke tafiye tafiye dan neman ilimin hadisi min kulli qasrin wa misrin daga kowane irin yanki da kowane irin birni kowane gari suna fitowa dan neman ilimi to wannan yana daga cikin abin da yasa Imam Malik mazhabinsa ya zamanto ya samu ainihin wato karbuwa a duniya wa min abraz haula'i talamis daga cikin fitattun daliban Imam Malik alladhina ashamu fi tadwini mazhabi wadanda suka samu damar tadwini rubuce mazhabinsa wa dabti masailihi da kuma kiyaye masalolin Imam Malik wastikhraji ko kuma kace wa dabdu masaili da kiyaye masail din Imam Malik wastikhraju fiqhihi da kuma ainihin wato fitar da fiqhun Imam Malik ko fiqhiha wastikhraju fiqhiha da fitar da fiqhun dake cikin masail din Imam Malik wa nashruha fil alamina wato da kuma yada wannan mas'aloli da Imam Malik ya bada amsa akan su da kuma fiqhun su da yada su fil alamina a cikin duniya annujumul atiya asma'uhum ko kuma kace at-talamidul ladina ashamu fi tadwini madhhabihi wa dabti masailihi wa istikhraji fiqhiha wa nashriha fil alamina annujumul atiya zaka iya yin kasara kasara saboda fi din can duk sai zama adafi ne ma'tufun ala fi madhhabihi wa dabti masailihi wa istikhraji fiqhiha wa nashriha fil alamin annujum wasu taurari ne al-atiya ga sunan al-atiyatu asma'uhum wanda sunayensu zai zo na farko Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani sahibu Abi Hanifa wannan ma'abucin wato dalibi ne na Imam Abu Hanifa ahadu ruwatil muwatta kuma ɗaya ne daga cikin maruwaitan muwatta Malik kai tsaye daga Imam Malik Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani wato ya rasu a shekara ta 188 bayan hijira wulida an haife shi a shekara ta 132 bayan hijira wa nasha'a fil kufa ya kuma rayu a garin kufa thumman taqala minha sannan ya tashi daga garin kufa ila bagdad asimatad daula ya koma bagdad wanda ita ce kamar babban birnin wannan daula ta bagdad wa ma'aqilil ilm kuma nan ne matattarar ilimi anadhak a daidai wannan lokaci wa kana min azkiya il alam yana daga cikin masu hazaka a duniya a wannan lokacin fasihan Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani kuma gashi fasihi ne mai azanci ne arifan bi kitabillah masanin littafin Allah ne to wafiya bir rai ya rasu a wani gari da ake kira rai am shekara ta 189 bayan hijira fi yawmin wahid ma'al kisa'i sun rasu a rana ɗaya da imamul kisa'i sheikhul arabiya ba sheikhul qira'a ba akwai kisa'i mai qira'a akwai kisa'i kuma malamin larabci to a rana ɗaya suka rasu da al kisa'i sahibul arabiya wato sheikhul arabiya fadufinati al-arabiyyatu wal fiqh ma'an arana guda aka binne arabiya aka binne fiqh ala haddi ta'birir rashid an gane ko fitaccen masanin arabiya al-kisa'i a wannan ranar ya rasu fitaccen faqihi muhammad ibn al-hasan al-shaybani a wannan ranar ya rasu shi yasa sai aka ce aka binne arabiya aka binne fiqh tare ala ta'birir rashid bisa ga ma'anar da rashid ya fassara ma'ana fassara da rashid ya bawa wannan mutuwa ta su ta rana guda kenan ka koma cikin shazaratu dhahab mujalladi na 1 shafi na 321 lokaci ai to la mu tsaya akan wannan cikin almajirai imam malik mun dauki guda daya muhammad ibn al-hasan al-shaybani rahimahullahu ta'ala kuma lokaci ya cin mana za mu tashi kan abu muhammad abdullah ibn wahab bin muslim al-qurashi al-misri rawi al-muwatta al-kabir shine kuma yarwaci muwatta al-kabir din shi kuma zamu ji wane ne shi insha Allah a darasi na gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin